yankin kofi na European League wato kasar gasashin kofin da karin nahiyar turai na shekarar 2017 zuwa 2018 a matakin wasan dab da na karshe wato semi final a turai shekarawa ta biyu inda ajiyar kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo ɗaya ne don haushi dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na kasar Spain Diego Costa shi jefa kwallo a ragar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a cikin minti na 45 dab da tafiya hutun rabin lokaci hakan ya bada dama ga kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid don zuwa wasan karshe inda take da jimillan kwallaye biyu Arsenal tana da ɗaya sakamakon a wasan farko sun tashi kunnen doki 1-1 a gidan Arsenal ita ko kungiyar kwallon kafa ta Salzburg ta doki kungiyar kwallon kafa ta Marseille da kwallo 2-1 inda aka kai minti 120 ana fafatawa a wasan sai dai hakan bai bata daman zuwa wasan zagaye na gaba ba sakamakon kungiyar kwallon kafa ta Marseille din a gidan ta samu nasara kan Salzburg da kwallo 2-0 aka tara da jimillan kwallaye Marseille tana da kwallo 3 ita kuwa Salzburg tana da 2 don haka za a buga wasan karshe tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Marseille ne da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid a ranar Laraba 16 ga watan Mayu na shekarar 2018 da muke ci idan muka dawo sanar za a fafata kuwa a yau a gasar League a tarayyar ko kuma a can kasar Ingila a wasan mako na 37 a yau kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion za ta karɓi wagunkin Manchester United da misalin karfe 8 na yammaci a La Liga na kasar Spain ko mako na 36 Sevilla suna tare da Real Sociedad a Ligue 1 na kasar Faransa mako na 36 shi ma yana za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta PSG ne da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci har ila yau idan muka dawo bangaren kungiyoyi kuwa to watanni da ke zuwa mana cewa dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Laurent Koscielny ba zai samu damar fafata ko kuma zai yi wuya ya fafata a wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi wa kasar ta Faransa wanda za a yi a kan kasar Rasha sakamakon ya samu rauni a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta yi tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid wanda aka cire shi a cikin minti 12 da fara wasan wanda likitoci ke iya tunanin cewa jinin zai iya ɗaukarsa akalla watanni 6 kafin ya dawo fafata leda ita ko kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich tana nuna sha'awarta ne kan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Juventus Paulo Dybala dan shekara 24 da haihuwa domin ya maye mata gurbin Robert Lewandowski dan shekara 29 da haihuwa in har ya bar kungiyar horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko sun wato Luo Jose Mourinho ya ce yana bukatar ko kuma har yanzu yana da sha'awar dan wasan nan wato mutashin dan wasan nan Justin Kluivert dan shekara 18 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Ajax wanda tsane ga tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Ajax da Patrick Kluivert iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.